So down with the beat, baby.
Ashirin da tana da ranar ta ga kujera ga guta dukun barawo ta cika yau an kashe shi mun huta ajiya maganin inje in dawo in har nazo ni zan dauka wajen mai da dan mijin naka ba kamar ya hankaka baka san gida ba baka san naka ba Allah wadan ka cin naka jawa mahaifiya ji ba sai irin ka dan kuka nuni suke da baki wai za suke ta cewa